cave itself was very small and low, the gong being a flat piece of rock wedged between the granite floor and the vast overhang that formed the roof.
How did Nigeria come into existence? Goldie. Lugard.
In northern Nigeria. Music from Benin Kudu, northern Nigeria.
To wannan shi yake amfani da shi wajen sanarwa, wajen mika sabo, means of communication.
In northern Nigeria.
Some slaughter. Much fun.
In northern Nigeria.
We chase and kill till the area is clear of living men.
In northern Nigeria.
And we tire of blood and bullets. We chase and kill.
In northern Nigeria.
The drums known as tambari are used in greeting the chief.
I had no idea that savages could.
Thank you. Alefe sunana Umar Faruk Abubakar Kurima Birnin Kudu local government jihar Jigawa abin da ya shafi waɗannan gangonan gangar dutse to abubuwan da suke na tarihi na jikin duwatsun Birnin Kudu ba iya gangar bane akwai zanen shanu wanda shine yafi zama mashahuri kuma saboda girman sama ko kuma da yanda aka daukake shi a Birnin Kudu kusan da shi aka yi amfani a wajen fitar da logo wato na gamon kwaleji Birnin Kudu da zaga shanu ne a ciki to haka saboda daukaka wannan lamari yasa aka sa wannan ya zama haka
Northern Nigeria. After obtaining permission from the Magajin Dodo to use his rock, we recorded three local men who volunteered to beat the rock and sing. In the background can be heard the chants and yells of the crowd of villagers who could not fit into the cave. So sat about the rocky hill and joined in.
A chief once said, "I know what happened to our poor country. First comes missionary. Well, he very good. He write book. Then come consul. He write home. Then come merchant. He very good man. He buys nuts. Then come governor. He writes to Queenie. She send him back. She send man o' war. Our country done spoil. No more of our poor place left.
Samar da shi. Don akwai wani gurin da har an samu da kibiya a waɗannan dutsenin na murhu. Wani excavation da aka yi an samu ƙoƙon kai irin skull ɗin na mutum. Kuma a cikin ƙoƙon kan an harbi
kibiya, alamun kibiya ta huda shi kenan.
Kibiya aiki da kibiya dutse aka samu a cikin ƙoƙon kan. To an ɗauki kan da kibiyar. Ana cewa suna Abuja, ana cewa suna Lagos, an ce an tafi da su Ingila za a je a yi dating a ga tun shekaru nawa ne wannan abu aka wannan abu ya zai faru. To ire-iren waɗannan abubuwan an samu da yawa a kansu.
Tarihin na fahimta ne duk a cikin waɗannan dutsen na garin Birnin Kudu dutsen Habuɗo da dutsen Mesa su ne suke da wannan ganga ta dutse.
Su ne masu ganga ta dutse.
Na'am, muna godiya Malam Umar. Allah ya saka da alheri. Allah ya ƙara jagora.